ba ta da rago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, muna tattaunawa ne da Babatunde Ahmed Oduwa, kuma mun tsaya ne inda baƙon namu ke muna bayanin yadda kasuwanci yake da sauƙin yi a nan Amurka, muddin dai ka bi doka. Yau kuma za mu rufe ne da bayanin yadda rayuwa take a nan Amurka, musamman hulɗa da mutanen ƙasar nan.
Wannan da na tare da su zaci ba a ji kwa ba dai sin har yi min ban sai fice ba dai ce wai ni na da wasu masu da nasu da bada bane na bada bane sir so ba ba ce wai so so da ya wani how you making this money how do I go about it I'm going to have to come to make it sun ga na ligun ligu abin nan ne su ma dey want to even know about what I'm doing ha ya yake yi wannan na so aka kan su da kafa ba ban da kan su amma na America American dollars da billions da zaki wuce ha da kan su sai su so su ma da wasu mota ba problem bane ko kuma mota da abin ci a Nigeria ba America ba problem bane so
ba mutun dana da iyali ne
fans da UK ko kuma da Adama ma
to yanzu ba mutun da wani yace maka yana son zuwa America yazo ya irin wannan kasuwancin da kake yi wani irin shawara zaka bashi
ni dai na hona 5-1 you have to study, you have to be mad before you become master of the game. You have to put that way, you need to come on in 9 years, you can have the 1 year, you say, okay, you have to go about it. That's actually because people are going making money as human. I just want to know, how's it being done? Can I lost me? How do you buy what you're not in IT Samo? When I was one, how do you go about it? I don't know how to Samo. In case I'm going to wait here, it's okay, you're not nice, you're not going to come here, you're not going to go first. I'm not sure, it's on the 900, 1000. In kasa siya mai ya ta kuma sai ci ita nan wanda baka duba wai wannan wani kasa siya ita wanda nan ne engine da kyau ne akwai wanda shi mama akwai kuma duba a this engine problem kana siya kamar gosu ita wanda ya duba akwai what is the problem ina duba kafa sina okay this is good tabu da husband ne sai sa su siya not because sky so cheap bam siya a da a dinji da zango den ya losing amma ya so irin fine
to kai a kake gane engine mai kyau a kake gane mara kyau akwai abin da ake gudawa da shi ne ake
gudawa
ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi ya
ni dai abu tutu ne a duniya ta kuwa kuma tunan America the first one wants to come ya shiga the first person zai ce wow ga wuta ga kobi ga run ga hanya the person is the first person ya ce I don't know how to come here that means that person a Nigeria ba abu da yake yi to na rin kin doing the second that is traveling the third comes second person ya shiga second person ya shiga ya ce wow America is just okay I'm going to come back see you guys what you're doing there yana da wani abu the third person tells you man kabare America ni dai a prefer to just come on the way so ba ba mu dai shi Adam ba wani IT ba kun ga ka samu opportunity din ka samu opportunity dai ba wani IT ba mu dai shi yana kiya then for me personally dai anan mun magana ka taka dan ba ka ka dama a san ba mu dai shi yana gida ga dusu da on the road ni dai I would say amma kana IT ko wanda ta hope ta wani ka samu a Nigeria kana haiki ko na yi wani abu then stay in Nigeria come forward to go back
kana ne ba samu kudi da sauki nan kenan
a Nigeria anan
anan ma
ishe hello ko shi kuda wani sai anan mai fasa okay was easy last time anan dai if you do when you call to go home you go to do it so for me is better I want to kana aisha ya kake a bank you see because everybody think is never America think is me ba hani buyasu mu dai we seen it da hade but now yanzu dai no getting better kana I work MTN ko stay in Nigeria is that the shit you are coming here because you know you are starting over ka fara you say that we need to samu kan zai samu karakara I think how it no is a big problem stay there if you are you start from over come on here yanzu zam opportunity lele I won't lie to you I prepare all my knowledge day to go on the timer do it but no na je yanzu na ni zan I will save my lot of time the timer hare so mshawara na day is more like before you think about it, by the way you are coming, you are going, wow, the IT, come on. personally been hearing this. So my father and mother is still waiting.
Yanzu amadin shi bakon namu Babatunde Ahmed Oduwa da Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Nare na kiba Muhammad inni shi takasawa kai bari yan rame kai bari yan rame.